Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da asuba. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Kasar Jamus za ta baiwa Ukraine tankoki kirin No Leopard a wannan lokacin, inji sakataren tsaron Amurka Lord Austin da kuma shugaban kwamitin hadakar hafsan hafsoshin kasar General Mark A. Milley a jiya Juma'a a wani taron manema labarai a sansanin sojin saman Amurka na Ramstein dake kasar Jamus bayan kammala taron kasa da kasa akan taimakawa Ukraine. An gudanar da taron kasa da kasan ne a daidai lokacin da Kyiv ke nuna bacin rai kan rashin amincewa da aikatan kokin yaki zuwa Ukraine a daidai lokacin da mamayen ya kai watanni 11. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya kira kai tsaye ga samun taimakon tankokin yaki a wurin taron da yammaci jiya Juma'a. Cikin jawabinsa na yamma, Zelensky ya ce dole ne Ukraine ta yaki don samar da manyan makamai na zamani. Zelensky ya gode wa Amurka da kawayensa na Turai da Canada saboda makaman soji tare da jaddada muhimmancin isar da su cikin gaggawa. Abin da ya kamata a jaddada shine lokacin bayarwa, in ji shi. Dole ne a aiwatar da kowace yarjejeniya cikin sauri don kare mu. Shugaban kasar China Xi Jinping ya yi gargadi ga Amurka a cikin sakonsa na sabuwar shekara ga kasar, inda ya jaddada cewa kasar China za ta kara kaimi wajen yaki da wariya da tsoma baki a dangantakarta da Taiwan, wanda kafofin watsa labaru na kasar da gidan talabijin CCTV da kamfanin dillancin labarai na Xinhua suka rawaito a jiya Juma'a. A cikin liyafar sabuwar shekara a wani babban ɗakin taron jama'a wanda ya samu halartar jigajigan jam'iyyarsa, Shin ya bayyana a cikin jawabinsa ga jama'an kasar China cewa jam'iyyarsa da sojojin kasar a cikin shekarar da ta gabata sun tashi haikar su magance kalubale daga batun ruwan kasa da kasa, wani tsokaci da ya yi a jawabinsa a taron jam'iyyar na karo 20 a cikin wani gargadi game da abin da ya gani a matsayin wani yanayi na kiyayya na kasa da kasa. Ya kuma yi alƙawarin ƙara samun abokai a matsayin kasa da kasa da kuma ƙara himma wajen shirya hurɗar diplomasiya da manyan ƙasashen duniya don tabbatar da kwanciyar hankali a cikin yanayin ƙasa da ƙasa mai cike da rudani. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jama'a Amurka sun ce wani jami'an tsaron ƙasa a jihar Texas da ke kudu maso yammacin Amurka ya harbe wani ɗan cirani wanda ke ƙoƙarin tserewa daga hannun hukumomin shige da fice. Jami'an gwamnatin tarayya sun ce harbin, wanda jaridar Texas Tribune da Military Times suka fara bayar da rahoton tare, ya faru ne da sanyin safiyar ranar Litinin a garin Abraham a Texas a yankin saunukan Rio Grande. A cewar rahoton na bai daya, jami'an kan iyakan sun gano bakin haure guda hudu a wani gida da aka yi watsi da shi kafin wayewar garin ranar Litinin. Uku daga cikin bakin hauren sun mika wuya, amma na hudun ya yi kokarin tserewa, kuma wani jami'in tsaron kasa a Texas ya harbe shi a kafadarsa. Hukumar Custom da kare kan iyakokin Amurka ta ce dan ciranin, wanda ba a bayyana kasarsa ta asali ba, an kai shi asibiti kana an sallame shi a wannan ranar. Sojoji sun ceto wasu mata 62 da jarirai hudu wanda ake zargin mayakan jihadi ne suka sace su a makon da ya gabata a arewacin Burkina Faso, kamar yadda wata majiyar tsaro ta bayyana a jiya Juma'a. Labarin ya zo ne sa'o'i kalilan bayan da majiyoyin tsaro suka ce wasu jerin hare-hare da aka kai a ranar Alhamis sun yi sanadin mutuwar kusan 30 a kasar da ke fama da rikici a yammacin Afirka da kuma take fama da ƴan tawaye tun shekarar 2015. Sace matan da jariran da aka yi a makon da ya gabata ya janyo fargaba daga Majalisar Ɗinkin Duniya, yayin da hukumar sojin kasar ta ce ana samun karuwar hare-hare.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
A masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya nago ba ta shi lafiya
lafiya kalau alheri ya gida
lafiya lau ya dini na ga wannan satin ana ambaliyar ruwa wadan su dare nan kuma
ai dan dumi dumi haka
sai yin da yi lafiya hankalin kamar yadda aka saba ba
sai dai in an kai dare ne kuma gaskiya akwai wahala
aka yake cewa Allah ya babu lafiya ana nan ana fama da mura ko ta ina Allah ta fama da mura ana batun cewa wannan sabon nau'in corona da ya saki kulla ina karanta cewa suna cewa yana yuwa ko waɗanda suka yi rigakafin ma zai iya yuwa a kashi 85 cikin 100 na waɗanda ko suka kamu da cutar ko kuma suka yi rigakafin ba su kamu da cutar su ji da saurin kamawa da cutar su wani
gaskiya wannan abin ne ba abin da za a ce illa kawai Allah ya kare kiyayewa ka ji bayanan likitoci a ba akwai fargaba gaskiya
Yo baba yau mu tuna baya ba su sauraro suka rubuto cewa ya kamata a rika furtawa in an yi na zamani
a kuma tuna da mazanjiya
sabili da haka yau muka shiga rumbun ajiyar waƙoƙin to baba bari mu yaye kallabin wannan shirin da mika gaiso fata alheri da taya murna ga iyalan Mr. Anisus Makeri Bala ta kwaranka a dai kuna baki da kuma Musa Mrs. Garba Leko na Nasarawa Karma Hukumar Malumfashi a jihar Katsina wadanda za su aurar da ƴaƴansu Saminu Makeri da ake inkiya da Tanko da kuma ƴansu sa'adatu ƴar mu ce baba
ah lalle
auren da gidan mu ne
ah masha Allah
ƴar mu
da mu gyara ciki kenan akwai iban girki
yawa ko zan ce ya ce ko zan ce kishi ya ce
Allah
sai yawa sa'adatu garba da aka fi sani da ake wa yinki ai ta ma da amatulla za a daura auren nasu ne a sabar mai zuwa wato 21 ga wannan wata na January kenan da karfe 9 na safe a majami'ar First Baptist ke Nasarawa malumfashi da karfe 9 na safe to Allah ya sa an yi a dace Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman kare
amin kuma ne to sai kuma ta'aziyya da zamu mika zuwa ga abokin aikin mu na Zuriya FM wato kuma suke na Alhaji Yusuf Abdul Gani insha Allah na rasuwar mahaifinsa Alhaji Abdul Gani Musa wanda ke zama organizer na Ahlus Sunnah wal Jama'a a Ashanti wanda kuma yace yana miƙa godiya ga al'umman kuma su da suka dafa masa baya a daidai wannan lokaci da rashin mahaifinsa to Allah ya ji kansa da sauran magabata baki daya ya kai tukuna mu zuwa
Mika gaisuwar fata alheri ta Abuja Kuce daga Usman Abdu Mali jihar Jifan Jamhuriyar Niger wanda yake yana mika sakon gaisuwa zuwa ga Abdulrahman Abdu Buti da Alhaji Maina ba wasa sai Mustafa Abdu da Gaptu Abdu Buti sai ita Kobolo mai shayi Buti da Shaibu Usman Ali sai Ibrahim Elzi Kusagariya da Gambo MPK da Haruna Salisu dan Fulani sai Mansur Babawuro na fada sai mai gabatarwa da kuma abokin gabatarwa Babu Yakubu Makeri da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka
mun gode
sai kuma gaisuwar fata alheri da sada zumunci daga Alhaji Umar wanda yake gaida mu baba muna godiya kwarai da gaske yana kuma mika gaisuwa ga Alhaji Bura Dada da Adam A Adam Gaisuwa sai Kadore Digaga dan Fulani Warji da Sa'idu mai Shiwaki Gezawa Allah ya sa Shiwaki na hakali da Lawan Nazif Gaisuwa sai Yusuf dan Maryam Komi na Allah ne da Alhaji Gambo ringin mai yankan farti Feba da Mati Aliyu rijiyar Lemu da Kininu Sani Musari sai Buba mai Goro Bashuwa da Useni Dangote Karasuwa da Muhammad Ibrahim Macina sai Usman Mahaban mai Duguri da Shugaba Sani Guzumbana sai Bukari dan Fulanin Gasma da fatar an shiga sabo shekara lafiya
to sai wannan gaisuwar ta fito daga Alhaji Yusuf Abdulhadin Shola na Zuriya FM wanda yake yana miƙa gaisuwa da fatan alheri zuwa ga sarkin Zangon Ashanti mai martaba Sultan Umar Faruk da sarkin Farfarawa kuma shugaba na Council of Zango Chiefs Alhaji Musa Akambonga da sarkin Yarbawa Alhaji Muhammad Aliyu Alawo sai kuma sarkin Wangarawa Ahmed Jago Watara da sarkin Musawa Alhaji Ibrahim Abdurrahman da sarkin Guruci da Sala da sai kuma wato mataimakin babban limamin Al-Sunna na kasa Sheikh Kamil da regional imam na Al-Sunna Sheikh Ismail da kuma Sheikh Abdurrazzaq da Sheikh Anas Taufik sai kuma dan majalisa ko kuma MP kenan na Asawasi constituency Muntaka Honorable Muhammad Muntaka Mubarak da kuma MC Honorable Kankam da Honorable Alhaji Ali Surali da Honorable Manaf Ibrahim yace yana gai yana mika gaisuwa ta musamman zuwa ga Hajiya Suwaiba matan darakta na Zuriya FM da ma'aikatan Zuriya baki daya to sai kuma gaisuwa a bari ya huce zuwa ga mambobi na Tijjaniya Concern a Yelwa Akumasi da farko gaisuwa zuwa ga chairman Muyi Muhammad da sarki Dada Atente da president Zakari Zakoko da Salim Alhaji Sani da kuma Shehu Alhaji Sani sai kuma vice chairman Faisal Sufi da Usman Amunishi kenan da Malam Yahya Sharif ko kuma Shurafa'u Kurama'u da Nasir Al-Linkin da Anyasin Mani da Malam Umar Fulani da Alhaji Alhaji Aminu Bebeji sai kuma Alhaji Usman Mijimma wato galajiman sarkin Zango kuma suke nan da mai ɗakin sa Hajiya Kura Alheri Bakwaci
to ai sai ce nake so ce bako mu ta isa lafiya ba
ba lafiya eh
to Allah ƙara bada ladan zumunci
amin sabba
mun gode kare da gaske
yawa to sai kuma wannan gaisuwar da ta fito daga Ado Salati goma ga Annabi Rijau yace don Allah ku isar min da waɗannan gaishe zuwa ga Shehu Adamu Rijau da kuma Maimuna Aliko Auza Kafinta Yelwa da Khadija Bilyaminu Agwarmaji da Badamasi Dan Tsumumugi mai shayi da magaran Mijar sai kuma ya gana Usman Fari Gebuwa da Husaini Ali mai gishiri Rijau da Husaini Dangote Karasuwa sai kuma Muhammad Baban Malo Farin Dutse Yammaci da Abdullahi Musa Rijau da Sani Umar Naliliya Makoko da Salisu mai shinkafa a son sai kuma Yahaya Danno Azare da Ahmad Abacha Macina da Ibrahim Azzi Kuswa Zaria da Haruna Salisu S Fulani da Abdul Qadir Aliyu Maliga da Mai Lambu Mai Asnal sai kuma na Mairo Umar Makira da Yusuf Timbi Niger State da Rafi Ibrahim Rugan Malam da Bashir Mamman Dan Inna Kadi Sau da Aishan Lawal Bin Hambali MK Dan Silba da Sani Mai Langilange ya wuri da Bashir Tela Lafiya da Aminu Adamu Malam Maduri da Comrade Kaka Alhaji Bukar Kusuma da Mai Gaishefu Ado Salati goma ga Annabi Rijau to da fatan an tashi lafiya
to amin sumu amin to bari mu mika gaisuwar abari ya suce da sadu zumunci daga Naziki Ibrahim da ke gaida Faruku Mahe Karoga da Bala Ruwan Kanwa sai Ado Salati goma ga Annabi Rijau da Aliko Auta Katin Tebuwa sai Salisu Mai Shinkafa Song da Mansur Baba Wuru na fada da Aminu Adam Malam Maduri da Salihu Modibo Hamidu da Lawal Bin Hambali MK Dan Silva Sokoto sai Usman A Bello Bunkari da Bashir Tela da ke lafiya Yakuba Mai Aiki Badaraka sai Ibrahim SD Kusa Zaria da Ba Mai Abubakar Sufari sai Musa Kambus Dan Marke da Bello Mai Kala Kala Dinawa
Na dogeya abenya
Na dogeya abenya
Na dogeya abenya
Na dogeya abenya
Na dogeya abenya gata ke son gala mai la wale ta yi go daura mai duro ana da murna ana gata ke son gala mai la
labarin da zan baka ko labari ne na wani magidanci da ya tafiya bulaguro ne kike faɗa da murin ko aiwa to shi da wannan ya bulaguro shikenan da ya tafi inda zai tafi ya tafi a nisa da ya je shiga hotel habal hotel din nan kawa sosai ya duba daki sauka komai ya burge shi kware da gaske ya bude da wurin sanya ya da wurin kuma ma abinci ya wanda ake aje ka sune mun kwalba ta a aje komai da ya ba shi burge shi kware da gaske wanda haka kuma ga computer aje a hotel din sai komai da komai sai abin da ya burge shi to da ya gaba aje kayan shi ya kwanta da kashi ya zauna sai ce to bari ya aika ma matar shi sako ya ga mata ya ito lafiya kuma ya ga mata abin da ya burge shi a cikin wannan
hotel
to shikenan babu da ya shiga na'uran computer zai aika sako sai kukure
to
adireshin ha rufa guda ɗaya ta bambanta da ainihin email din matar shi to a ce sai wannan dan kukuren da aka samu sai zan email din wuta
kai
wata mata to da ya aika da email din sai a ce wannan matan da ya aika ma email mijinta ya mutu a daidai wannan lokacin ana nan tana karban gaisuwa to da yake zamani ne na hanyar sadarwa internet baba shi ke nan wai sai ta je ta gaya zamanin nan wato ba abin da zai hada mutane shiga na'urar wannan abu na har mutuwa shi ke nan a cikin wannan tana karban gaisuwa mutuwa na wai sai ta je ta wata duba sakonnin abokanta da suka
aiki mata ta Asia
yauwa ake mata jaje wata ne ta duba to tana shiga za ta duba kenan sai ta ga sakon email ya shigo to baba sai ga sakon email ya shigo da ta duba email din tana karantawa sai kawai aka ga ta faɗi ta tsumi
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron ma jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron ma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu. Inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar email a sashen Hausa @voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya, shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballa ke sallama da ku a wuni lafiya.
Ba ka da ga ta da ja ja ke ga ba.